bismillahir rahmanir rahim tashin karatu mun gaba shine taqsimul qasd ila haqiqi wa idafi wannan lokacin da muka yi karatu mun dan yi kokari mu ga mun karanta mu fahimci shi amma ina malamin mu da yazo ya mana kawai cikin sauki kaga ina mal ilmi bitallum ku duba idan ka takaita siffa ga abu wanda wannan abun ba wani wanda yake yi sai wannan abun da ka cinkinta shi shine kasuru haqiqi kenan kasuru haqiqi idan wani zai iya yi zai iya sifantuwa da wannan sifan idafi ke idafi ne kai ba mai bada arziki sai Allah akwai wani yake arzikin to wannan kasuru haqiqi kenan wallahi ba iya mai ba mai taimako na a garin nan sai Mamuda ai ba yana nuna sai shi kadai ba no akwai wani ma wanda zai iya taimako na dan in yasa zai yi to kasuru ba bi kenan ke ne cikin sauki Allah ka sa mu dace alkaida yanqasimul kasru bi itibari alhaqiqa wal waqi ismaini bisa ga hakikanin abin da ke faruwa kasru ya kasu kashi biyu ne akwai kasu haqiqi afwan a wancan karatun namu da muka yi na baya zamu koma ba alqasru nan da turquhu ya kawo sun kawo wani bayani na a ƙasa hunaka turqun lilqasri gairi hadhihi al-arba'a akwai wani san hanyoyin kasru banda waɗannan guda hudu min hadhimir al-fasli akwai dhimir al-fasl nahwu aliyun huwa shuja'u ban gani ban sani ko kun ga guda a ƙasa footnote haka can ƙasa nan ba ta dai ko aliyun huwa shuja'u aliyu shine jarumi kana cewa babu wani jarumi sai aliyu kawai ulaika anahudan min rabbihim wa ulaika Allah bai ce wa ulaikal muflihun ba sai ya ce wa ulaika humul muflihun kaman babu kenan babu waɗansu masu cin nasara sai su Allah ka sa mu cikin su fa inna allaha huwal ganiyul hamid fa inna allaha huwal ganiyul hamid a kira'an da suke kawo huwa kun gani nan ma kasur ne ba kai ba in ka ce Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai kai karfin Muhammad huwa Rasulullah ba kun gani in ka ce Muhammad huwa Rasulullah to wannan yafi karfi fiye da ka ce mene Muhammadun Rasulullah kun gani wa min hatta tasrihu bi lafzin wahdahu daga cikin hanyoyin kasuru kawo lafazin wahdahu karara shine tasrih ka kawo lafazin wahdahu karara au laysa ghairu ko kuma kawo lafazin laysa ghairu nahwa misali akramtu muhammadan wahdahu kaga wahdahu da kai shi ma nan ne mene kasuru walakinha la tu'addu min turkihi al-islahiyya sai dai waɗannan ba a lissafe su a matsayin mene hanyoyi na kasuru wanda ya dace da bincike masu balaga amma dai a larabci dai ana yin amfani da waɗannan hanyoyi ai kasuru a kawo lafazin wahdahu kun gani la ilaha illallahu kaga an yi kasura nan la ilaha illallahu kasuru annafiyu wal ithbat kuma sai ka ce mene wahdahu kuma kaga shi kai yanzu dan Allah in ba da gafiya za a gane wannan abu sirrin adali to Allah shi ta to bari mu kuma batun mu na gaba ko eh la sharika lahu eh kaga ai annafi ne wal ifad ba la sharika kaga la annafi sai aka ce mene lahu kaga ne akwai isbati ai nan an kore la sharika babu wakin tare babu wani abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko to mafhum an tabbatar da abun ne an tabbatar da kadaici ne kuma gare shi wannan idan ku samu safotu tafsir za ga ya dan rerewo ahkam na balaga duk da shi ma bai zauna ya baje kolin dalla dalla ba amma ya dan rere wani kici fimci titi maka maka dan fimci sirrin balaga da ke cikin ayoyin alqur'ani na'am yan qasmul qasr bi itibar alhaqiqi haqiqa wal waqi qismaini bar abuna qasru ta kula da haqiqanin abin da ke faruwa haqiqanin gaskiya da kuma abin da ke faruwa ya kaskashi biyu haqiqi akwai qasru haqiqi wa huwa an yaqtass almaqsur bil maqsur alayhi shine abinda aka takaitata shi din ya takaitu ga abinda aka takaita gare shi bi hasabul haqiqa bisa ga haqiqa wal waqi da kuma abinda ke faruwa bi anna yata'addahu ila ghairihi aslan ta yanda wannan siffan ba zai yadu zuwa ga wani sa ba bisa ga asali ba mai bada haihuwa sai Allah to ko 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 wani bukan da ke bayarwa kaga asalin ai babu wanda ke bayarwa sai Allah babu yanda za a yi wani sifirti da wancan sifanin to sun soke mana nan ba ta tabbatar da a kasa ko yace al qasrul haqiqi yaksur fi fi qissatu sifa an haka ne ko qissatu sifa ko qasrul eh wajen takaita sifa dan alal mausufi kamar ayatu fil amsala kamar ne kike zaka iya gani a cikin misalai wala ya kadu yujudu qasrul mausuf ala sifa ba ma ya ma kasance baya kusan ba ma ba wannan shi ba ma ba ma kusan samun sa to mu kuma cin misalan mu la yurwi misra min al anhari illa an nilu ba wani kamar ka dauki tekunan duniya ga baki da to ba tekun da yake shayar da gonakin aba afwan ba tekun da yake shayar da la yurwi misra ba mai shayar da kasan misra min al anhar da cikin kurran mu ko tekuna illa nilu sai ko gen river nile shi kadai kawai to bisa ga hakika kuma in ka zauna akwai Pacific Ocean akwai Indian Ocean akwai kaza 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 ba wani wanda yake ba misra ruwa sai wannan shi kadai kawai to kaga kasuru mai ne wani mai wannan idan hakiki ne lianahu huwa alwaqi lianahu huwa alhaqiqa fil waqi inna marzaqu Allah ba ne azata kadai kawai sai Allah shi kadai ka gani ai babu wanda ke yi ko masha Allah idafi sai kuma kasuru idafi a cikin ka'idar mu wa huwa ma kana liftisasu fihi shine kebancewa a cikin ciya kebancewar da sifa a cikin sa wa huwa ma kana liftisasu shine wanda iktisasin kebantuwan din ya kasance fi cikin sa bi hasabil idafati ila shay'in muayyan ta yanda aka raba su an raba sifa ne zuwa ga wani abu kawai ma'ana ba wai wannan abin da aka raba sifa zuwa gare shi kadai ke yi ba akwai wanda ke zai iya yi kun gani to ya sauke man lamba ta bi kasa alqasru idafiyati kasirin fi kulli qasri sifa ala musu wannan nau'i na qasru idafi yakan zo a dukkan inda aka takaita sifa ne ga musu din wa qasru mawsuf ala sifa da kuma inda aka takaita mawsuf din ga sifa din kamar ayatu fil amsala kamar inda zaka iya gani a cikin misali wa huwa maidanun fasihun wannan fage ne mai fadi litanafusul kutab wa shu'ara wanda mawaka da marubuta suke waso su a cikin sa to can kuma ga nan ba ta uku ko yanqasimul qasru idafi bi itibari halil mukhatab salasa aqsam ta kula da halin wanda kake magana da shi qasru din idafi ya kaskashi uku ne wazalika annaka idza qulta shuja aliyun ashi kaman hakan ko kaman idan kace ash-shuja'u aliyun la hasanun masalan fa in kana al-mukhatab ya'taqidu al-ishtirak ali wa hasan fi shaja'a idan wanda kake magana da shi yana kuddintawa ne a cikin zuciyarsu cewa Aliyu da Hassan duk suka sun yi tarayya akan jarunta, dukkan su kowanne jarumi ne, amma kai sai ka ce mene, sai ka ce Aliyun afwan, sai ka ce mene ash-shuja'u Aliyun kanil qasru qasr ifrad, qasr nan ana ce mishi qasr ifrad, ka takaita sifa ɗaya ne a yake shi ko a inda kake ganin dawane dawane dukkan su jarumai ne, sai ka takaita sifar guda ɗaya tan ga wani, to ana ce mishi qasr ifrad. Wa in kana ya takidu akasa ma ta kulu, idan yana kudurta abinda akasin abinda ka faɗa ne, kana qasr qasr qalb, yana zaton Hassan shine jarumi ba Aliyu ba, suka ce la 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 Aliyun shuja'un, Aliyu ne jarumin banda wani, to wannan sai zan to sabanin shi abin da yake zato wannan qasr qasr qalb kenan. Wa in kana mutaraddida, idan ko yana yin taraddudi ne, la yadri ayyuhuma shuja, bai san yace Aliyun shuja, amma bai iya fiye cewa ba shin haƙiƙani Aliyun ne shine shuja ko ko Hassan ba, kana qasru qasru ta'yin, qasrun sai zama qasru ta'yin, sai ka ayyanantar mishi domin ka ayyanantar masa ne ka nuna ga mai siffar. To ga misalan mu can, la jawada illa Ali, babu wani jarumi mai abin nan, babu wani mai kyauta sai Aliyu, kaga nan kai qasru ko, to haƙiƙi ne ko idafi, qasru idafi ne saboda za a iya samun wani, to menene hanyar qasru din anan, annafi wal ithbat, kaman can inna ma ko la yura la yurwi misra min al anhari illa an nilu, kaga nan na'am. To na karke inna ma hasanun shuja'un, ai hasan shine jarumi kawai, kaga nan an yi qasru da inna ma. To idan muka ce, idan muka dubi la jawada illa Ali, kaga anan wanda kake magana da shi idan yana tunanin Aliyu da wani ne suka yi tarayya wajen abin din, sai ka ce a'a la jawada illa Ali, kana nuna Ali shi kadai yake batu da ita, kaga ya zama qasru ifrad kenan. Idan ko yana taraddudi ne fa zai zama wani qasru, taraddudi yake yi qasru ta'yin, jamil jamil jamil. Idan kuma yana sabanin akasin siffantuwan wani ne kai da ka kafa na farko kwa, sai zama qasru qalbi kenan ko, yauwa shi yana tunanin ya juya mutane biyu ne, da Hassan da Aliyu, Aliyu shi ne jarumin, shi sai ya ce Hassan ne, na'am Hassan shuja, a shuja Hassan, to kaga wannan sai ka ce Aliyu shuja, wanda ya zama qasru qalbi ne ko, ta kula da wanda shi jingina ma abin. Insha Allah su ta'ala za mu dakata nan, abinda Allah ya ba mu iko muka dide, Allah ya ba mu lada, wanda ne kuskure kuma Allah shi fahimtar da mu kuskure ne, ba mu ikon gyara, idan Allah ya kai mu insha Allah sai mu tashi al-faslu wal wasl, a ga al-faslu wal wasl nan yana da matuƙar muhimmanci. Allah ka samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.